أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان حكا بركة مرسادوا أولنا مسلاتي ميتارة البركة dan ci gaba da karatun mai na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yau muna shine zaban mu majalisin mu na 35 a wannan littafin yau muna 29 ga watan 4 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yi daidai da 12 ga watan da 14 ga watan 12 a kalendar Bature 2020 sati da ya gabata mun yi da bayani akan mun zo karshen babi wanda yake mana bayani akan aljam'u baina salataini fi safari hada salloli guda biyu a cikin bulaguro yau da iko Allah zan mu tashi karkashin sabon babi wanda yake mana bayani akan babu qasri salati fi safari babi wanda yake mana bayani akan kassari sallah kasancewar an wajabta maka kai sallah raka'a guda hudu yayin da ka kasance a cikin bulaguro to an dauke maka wannan hudun an maida maka su guda biyu shine ake cewa kasaru kenan idan mutum idan ya kasance a cikin bulaguro to an bashi dama yayi kasaru abinda ake ce ma kasar ka bayan da muka yi bayani shine sallah mai raka'a guda hudu a maida ta raka'a guda biyu misalin kamar sallar azhar da sallar la'asar da sallar isha ko malamai sun yi ijma'i akan babu kasar a cikin sallar magriba ko kuma sallar asbahi a ce a sallar sallar magriba ana yin uku a ce bari a yi 1 da rabi ko kuma sallar asuba ana yin guda biyu a ce a yi 2 a yi guda daya babu wannan malamai sun yi ijma'i akan lalle sallar asbahi da sallar magriba ba a yin kasar a saman su kuma sababin da yake sanyawa a yi kasar kamar yanda muka yi bayani sati da ya gabata shine bulaguro idan mutum ya samu kansa a halin bulaguro to saboda ubangiji ya saboda rangwamen da ubangiji ya mai kuma saboda yawan da bulaguro gare shi da wahalhalu irin na bulaguro aka dauke mi daga sallah raka'a guda hudu yi sallah raka'a guda biyu kamar yanda can baya muka yi bayani yana da damai ya haka sallah guda biyu sallah azhar da sallah la'asar sallah magriba da sallah isha'i ala yake cewa alhadisu tasi wal 20 ba'da al 100 hadisi na 29 bayan hadisi na 100 kenan hadisi na 129 kalkashin wannan jeran littafin da bala yake cewa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala sahibtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fa kana la yazidu fi as-safar ala rak'ataini wa ababakr wa umara wa usman kadhalik wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin littafin shi a cikin abwabu taqsiru salati babubbuka wanda suke bayani akan kassare sallah yake cewa babu mallam ya tatawwa'u fi safari dubra kull dubra salati wa qablaha juz'i na biyu shahi na 45 hadisi mai lamba ta 1102 hadisi ne wanda aka same shi ta hanyar Abdullahi ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na abukanti manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa kana la yazidu fi safari ya kasance baya karawa a cikin sallolin shi da yake yi a cikin bulaguro ala rak'ataini akan raka'a guda biyu, wa Abubakar kuma haka shi ma Abubakar, wa Umar kuma shi ma haka Umar a zamanin shi da na Abu Katsayi, na gani a cikin bulaguran shi baya karawa sama da raka'a guda biyu, wa Usman kazalika kuma shi ma Usman lokacin da na Abu Katsayi sai na gani baya karawa akan raka'a guda hudu, a kullun akan raka'a guda biyu. Kinan idan muka diba wannan hadisin zan mu gani yana mana bayani ne shi Abdullahi bin Umar lalle wa'innan mutanen daga manzon Allah Hazza wa Usman babu wanda yake karawa akan raka'a guda biyu lokacin da ya samu kanshi a cikin bulaguro. Kamar yadda muka yi bayani rakau salloli guda uku su ne ake wa ƙasar azhar, la'asar da isha'i. Kenan akan wannan sallolin Abubakar, wannan manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman dukkansu babu wanda ya taba ƙari akan raka'a guda biyu. Kenan sallolinsu da suke yi a cikin bulaguro shi ta ce raka'a guda biyu ƙasar suke yi. Ƙarƙashin haka zan mu gani malamai sun yi saɓani ƙarƙashin ita ainihin ƙasar, shin ƙasar wajibi ce ko kuma rangwame ne ana so mutum idan ya yi aiki da rangwama? Wajibi ne lokacin da mutum ya kasance a cikin bulaguro ya yi ƙasar, ko kuma a'a rangwame ne aka ba shi in ya ga dama ya yi, in ya ga dama ya bari? Idan muka ɗauki malaman nan guda uku, Malik da Shafi'i da Ahmad, sun ta yi a kan halaccin cika sallah, amma dai mutum ya yi ƙasar lokacin da ya samu kanshi a bulaguro shi ne ya yi. Kenan kana iyawa ka cika sallanka, amma dai abin da ya yi ka yi ƙasar, saboda ƙasar ita aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi. Idan muka diba Abu Hanifa da shi da Ibn Hazm sun ta yi a kan lalle ƙasar duk wanda ya kasance a cikin bulaguro to wajibi ce a kan shi. Saboda me? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta ma duk wani wanda yake bulaguro, kuma an same shi ba a taba ganin shi ba a cikin tahiyyatan shi da yake yi ya ƙara akan raka'a guda biyu. Suke cewa tabbatuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka shi yasa ya suka gani lalle ƙasar wajibi ce akan duk wani matahiyi, kuma haka suka kawo hujja da hadisin Aisha a wanda yake cikin Bukhari da Muslim, wanda take cewa furidat salatu rak'atayn fa uqirat salatu safari wa utimmat salatu al-hadri. Dai Aisha take cewa hakika an farlantawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah raka'a guda biyu, bayan haka sai aka tabbatar da raka'an nan guda biyu a cikin salloli wanda ake bulaguro da su. Kenan lokacin da mutum ya samu kanshi a bulaguro sai aka tabbatar a yi guda biyu, sannan waɗanda suke cikin gida aka ƙara musu raka'a guda biyu, suka koma raka'a guda hudu. To nan malamai suke bayani suke cewa ai ita wannan Aisha bata ji ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, kuma lokacin da aka farlanta sallah Aisha tana ina? Aisha batta lokacin da aka farlanta sallah. Kenan ba ma dauki ba buzancan Aisha ba akan kasancewar sallar bulaguro ita ce raka'a biyu wajibi ce. Sannan su kuma malaman da suka tahi akan Malik da Shafi'i da Ahmad, wanda suka tahi akan a'a ana so mutum idan ya cika sallah to hakika an ba shi dama ya cika sallah, ba a ce ba yayi haram ba, amma dai abin da ya yi shi ne ya cika sallah shi, suka kawo hujja da hadis da wadan Ubangiji subhanahu wa ta'ala inda yake cewa falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftarakum allazina kafaru a cikin suratul nisa'i. Yake cewa ai babu wani hamzar, babu wani laifi idan kun cika sallah, idan kun yi kasarin sallah ku lokacin da kuke cikin tsoro. Nan su ma malamai suka bai damu suka ce a ai wannan ayar ta sabka ne akan lokacin akan sallar tsoro, ba sabka ba akan sallah wanda suke sallah wanda wa mutumin da yake bulaguro yayi kasar ba. Idan lokacin da ake cikin tsoro to a lokacin da aka ba mutum dama yayi kasarin sallah a ƙarƙashin shi wannan ayar ta sabka. Kuma suka kawo hujja su malaman nan guda uku, Malik da Shafi'i da Ahmad, da hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yuqassiru fi safari wa yatimmu wa yuftiru wa yasum. Lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kasar a cikin sallah shi, yana kasar a cikin bulaguran shi, kuma yana ajji azumi a ciki kuma yana azumi a cikin bulaguran shi kenan wani sa'in yana aji azumi wani sa'in yana daukan azumin shi amma dai kasaru manzo Allah yana yin ta a cikin kowace sallar shi wannan hadisi ne wanda Imam Daruqutni ya hutar da shi kuma isnadin shi hasan ne duk da Imam al-Albani ya da'afa wannan hadisin kasancewa ya same shi daga ta hanya Imam al-Bayhaqi amma dai ta hanyar da Imam Daruqutni ya hutar da wannan hadisin hadisi ne wanda yake isnadin shi hasan ne kenan idan muka dauka zan mu gani lalle abinda yayi shi ne mai bulaguro kan tebar kasar shi saboda biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma huta daga cikin sabani na daga wanda suke wajabta ita salatu sallar kasar kamar yanda Ibn Taymiyyah yake bayani yake cewa shi dai yahin rinjaye bangaren karhancin cika sallah lokacin da mutum ya samu kanshi a cikin bulaguro to ya cika sallar shi shine mafi kyau yayi kasarin shi shine mafi kyau idan kuma ya cika sallar shi to haƙiƙa ya aikata wani abu wanda yake makruhi wannan fada ce ta Ibn Taymiyyah haka kuma shi ma Imam Ahmad ibn Hanbal duka dai karkashin fadar shi ce Ibn Taymiyyah suka kafa kamar yanda Taqiyuddin yake cewa hakika an samu da tawatur lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana bulaguro to raka'o'i guda biyu yake sai yi kasarin sallolin shi wanda suke raka'a guda hudu haka shi ma Abu Bakar haka shi ma Umar haka waɗanda suka zo daga bayan su na daga cikin sahabbai haka dukkan wa'ansu malamai sun tahi akan haka kenan abin da yayi mutum idan ya samu kanshi a cikin bulaguro to yayi kokari ya cika yayi kokari yayi kasarin sallar shi inda yana cikin bulaguro wallahu ta'ala a'lam abinda muke iya ganewa karkashin wannan hadisin shi shine mashru'iyyar kasarin sallah bi raka'a guda hudu ayi ta raka'a guda biyu duk lokacin da aka samu kai a cikin bulaguro kuma lalle kasarin sallah sunna ce ta annabinmu sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta khalifofin shi wanda suke shiryayyu abinda suka kasance suna aikatawa a cikin bulagurarsu kuma lalle kasaru a kumshe take da dukkan nau'i'ika na bulaguro sawa'un mutum hajji ya tayi ko jihadi ya huta ko kuma dukkan wani bulaguro wanda na biyayya ne ya huta duk da kasancewar da akwai wa'ansu malamai kamar Imam an-Nawawi dukkan da akwai wa'ansu malamai wanda suka tayi akan imamu kamar Imam an-Nawawi ya tayi akan lalle jumhurin malamai sun tayi akan halaka ne mutum yayi kasaru a bulaguro wanda ya tahi na a bulaguro wanda yake na halaka kenan bulaguro ba wanda ya huta dan sako ba bulaguro ne ko neman arziki ko neman arme ko wani abu makamancin haka ko sadar da zumunci duka an bada dama mutum yayi kasaru shi yake cewa ba sai dai sauran malamai ba su halatta shi ba da bulaguron da aka huta dan sakowa mutum ne ya huta ya yi saba wa ubangiji to ba a bashi dama ba yayi kasar ba duk da kasancewa amma dai fada mafi rinjaye fada mafi kyau shi shine mutum sawa'un bulaguro na banda ne na fasikanci ne mutum ya huta duk dan ya aikata fasikanci a wani gari ko kuma makamancin haka duka an bashi dama yayi kasarin shi saboda bulaguro ne kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai tausayi na ubangijin mu subhanahu wataala akan tausasawa da mana kasancewa ya san bulaguro wani nau'i ne na daga azaba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana as-safaru qat'atun min al-azab lalle bulaguro wani yanki ne na daga azaba kuma mutum duk lokacin da yayi bulaguro zai samu kanshi a cikin wani yanayin da bai saba ba shiga irin shi ba to hakika kasancewar wannan mashakka wanda take karkashin bulaguro aka ba daman mutum idan ya kama hanya har zuwa inda zai safka har zuwa kwanakin da zai inda a cikin bulaguro yake ya yanke sallah ya yi kasarin sallar shi daga raka'a hudu ya maido ta raka'a guda biyu wannan yana daga cikin tausayi da kiyaye da shari'a da tausayi da saukakewar a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'ummar shi kuma idan muka dauki wannan hadisin zan mu gani yana mana bayani ne akan dukkan bulaguro saboda a cikin hadisin cewa fa kana la yazidu fi safar ya kasance baya karawa akan kowane bulaguro kenan duk inda nan manzo ba bambanta mana ba bulaguran daga nan zuwa take ta ko daga nan zuwa turmun ko daga nan zuwa yame ba bambanta mana ba kenan nan sai aka yi talakin shi kurin bulaguro duk wurin da zaka iya kiran shi wurin nan bulaguro ne to an baka damar kai kasauro misalin daga nan inda zan huta in ce mata hi turmini daga nan in dai an kiraye turmini bulaguro ne ba a ce mai wa unguwa ba to hakika ina iya ina da dama in yi kasau misalin daga nan in mutu in ce na tahi kadamani bulaguro ne ko ba bulaguro bane ba bulaguro ne kenan ina da dama in yi kasau daga nan in tashi in tahi kanya bulaguro ne ko ba bulaguro bane ba ba bulaguro bane ba yanzu kanya da bulaguro ne amma dai yanzu ta koma unguwa ce a cikin gari kenan duk inda zan mu iya kiran shi sunan bulaguro to hakika an baka damar kai kasau wannan shine fada mafi rinjaye saboda nan manzo Allah nan Umar Abdullah ibn Umar da yazo itlaqi yayi kuma dukkan malamai babu wani malami da yazo duk da kasancewa mas'ala ce khilafiyya amma dai fada mafi rinjaye wanzu ce hai an samu mil kaza ko fasakh kaza dukkan su wannan fada ce shi dai addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba haddade mana ba ko mun taba samu ba daga cikin sahabbai wanda suka haddade ba suka ce hai ya kai wuri kaza sannan za a ce za a iya yin kasau ina ka huta in dai an kiraye shi wurin bulaguro ne to hakika an baka damar kai kasau kenan dukkan wani ya kayyade shi ya ce a sai ya kai kilometer kaza ko farsakh kaza ko mil kaza dukkan su wannan bai tabba abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga bakin malamai wanda muke kawo hujja da su kamar yanda Ibn Taymiyyah yake cewa as-safar lam yahudduhu ash-shari' wa laysa lahu haddun fi al-lugha lalle bulaguro me shari'a ubangijin mu ko manzon Allah wanda ya kayyade yace a ga wurin da idan an yanka za iya ce wurin nan bulaguro ko bangaren malaman lugha su ma bisa haddade ba suka ce idan an ce bulaguro sai ya kai mil kaza ko kilometer kaza yace kenan dukkan abin da za a meda yace yurshu fihi ila ma ya'rifuhu an-nasu wa ya'taduhu sai a meda al'amari zuwa ga abin da mutane suka dauke shi a matsayin al'ada suka saba da shi kenan idan mun saba a garin mun an ce bulaguro daga nan zuwa wuri kaza kenan dukkan shi muna iya mu dauke shi a matsayin abin da muka saba da shi yace fa ma kana indahu safaran fa huwa safar duk inda ake iya daukan shi a ce can bulaguro ne to hakika wannan ana iya mai kasar wallahu ta'ala a'la sai babi na gaba malai yake cewa babul juma'a babi wanda yake mana bayani akan sallar juma'a dukka abin da ya wajaba na mumbarin na daukan mumbari yin mumbari a cikin masallacin juma'a ko da sauransu da ladabban da ya kamata da mamu idan sun zo a cikin sallah da idan sun zo masallaci da abin da ya ladabban da ya kamata ga shi limami da abin da ya kamata a yi da makamantansu shine malam zai kawo mana hadisai ya karantar da mu menene ya kamata menene ya dace ga mu ga sallar juma'a idan an ce sallar juma'a ko aljuma'a ita juma'a an kebance wannan ranar da kasancewar an kiraye da sunan aljuma'a tana tattara mutane rana ce wanda ake tattaruwa zalika yawmu majmu'un lahun nas rana ce wanda mutane suke haɗuwa yace wannan rana kuma zan mu dauke ta ita ce mafi fadalar ranar na sati babu wata rana a cikin sati wanda ta kai wannan ranar kuma hakika ubangijin mu subhanahu wataala ya kebanci musulmai da wannan ranar su kuma sauran wanda ba musulmai ba wanda ubangiji ya batar da su su ma sun shiga cikin rudani wa'ansu idan muka dauki yahudawa sun dauki ranar asabar ita ce ranar su wanda suke tunkawo da ita kamar ranar juma'a kuma idan ka dauki yahu kristoci zaka dauki sun dauki ranar ladi ita ce kamar ranar sallarsu sai dai mu ubangijin mu ya karrama mu da wannan rana mun kirdado mun same ta daidai manzon Allah subhanahu alaihi wasallama ya tabbatar da mu a wannan rana kenan ranar juma'a kuma idan muka dauki wannan rana zan mu gani wannan rana tana da wa'ansu ta keɓantu da wa'ansu ibadodi wanda suke masu yawa daga maka daga cikin su zan mu gani haduwar da muke yi misallaci sallar juma'a a wuri daya sabanin sallolin da muke sallata na azhar a masallatin yamma kuma zan mu gani rana ce wadda ake so akwai mustahabbancin mutum ya karanta suratul sajada da suratul insan a sallar shi ta asbahi suratul sajada aya ta uku wannan raka'a ta farko suratul insan aya ta biyu da kai mustahabbancin haka kuma babu wata rana da aka kibance ta kamar wannan rana
kuma haka ana so wannan ranar mutum ya karanta suratul kahf a cikin yininta, kuma zan mu gani rana ce wadda ake so a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawan salati, kuma rana ce wadda ake so in ya ake ciki a yi kokari mutum ya yi wanka, ya sanya kaya masu kyau, ya sanya turare, kuma gwalgwadon halin shi rana ce wadda ake bance ta. Kuma zan mu gani ana so a wannan ranar mutum ya yi sammako, ya tafi masallaci, ya zamana kuma ya shagaltu da zikiri da addu'o'i har zawwa mutawazzawa mutawwal limami ya zo ya bi hudaba. Kuma zan mu gani rana ce wadda ake so daga cikin abubuwan da aka kimance da ana so idan an zo sallar juma'a mutum ya yi shiru, ya kyale, ya saurari limami, ya saurari abinda ake so. Kuma idan muka diba rana ce wadda Ubangiji wanda yake bance ta da wata sa'a wani lokaci wanda idan mutum idan yayi addu'a to hakika addu'a shi karbabba ce kenan. Idan mutum yayi addu'a ita ce malamai sun yi sabani, zan mu zo kan sabanin wata sa'a ce wadda idan mutum yayi ya roki Ubangiji shi a cikin wannan sa'an za a karba mai addu'a shi, duk da kasancewar malamai sun yi sabani wurin tabbatar da lokacin. Kuma zan mu gani rana ce wadda Ubangiji yake bance ta da wannan sallah, sallar juma'a. Idan muka diba zan mu gani sallah ce wadda take tayar, take sanyawa kowa da kowa ya hada wuri daya, kuma a tabbatar da lalle da kuri tashi ranar tashin kiyama. Kuma rana ce wadda zan mu gani lalle lokacin da limami ya zo ana koran ana an rana ce wadda zan mu gani sallah azhar inda muke yi sabanin sallah wannan juma'a ce, zan mu gani sallah ce wadda ake mata kiran sallah, ana mata kiran sallah ko a mata iqama, a mata khutba guda biyu da makamantan haka. Zan mu gani rana ce wadda hakika da kai abubuwa ibadoji wanda ake so mutun ya aikata ba dai ba bi ba, kuma an keɓanci wannan rana da wannan ibadojin. Malin yake ya ci gaba da ce mana al-hadithu salasun ba'da al-mi'a, hadisi na 130 an Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu anna rajulan tamaru fi minbari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min ayya 'udin huwa fa qala Sahal min tarafa'i al-Ka'ba wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala alayhi fa kabbara wa kabbara an-nas wara'ahu وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة ثم سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة. wannan hadisin an same shi daga Sahal bin Sa'd al-Sa'id, Sahal bin Ma bin Sa'd bin Malik bin Khalid bin Sa'laba bin Haritha bin Amr bin al-Khazraj bin Sa'ida bin Ka'b bin al-Khazraj al-Ansari, yana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a aje shi kafin hijira da shekara 5. Kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hijira daga Makka zuwa Madina, aka aje shi da shekara 5 kafin ya yi hijira, kuma shine karshen sahabi wanda ya mutu a garin Madina, karshen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu a cikin garin Madina. Sahal bin Sa'd al-Sa'idi ya mutu a shekara ta 91, wa ansu kuma sun ce akan ya mutu a koma bayan haka abinda ya wuce haka kenan shekara ta 95 kenan. Wa ansu suna tahiya sun yi bayani suka ce Sahal bin Sa'd al-Sa'idi he da ya tike shekara 100 cif, Allah ya dauki rashi shekara 100 a cikin bautar Ubangiji, ai ba kadan bace ba, Allah ya tar da mu da haka. Idan muka diba tarikhul Islam juz'i na biyu shahi na 1112 zan mu samu cikakken bayanin Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Yake cewa annar rijalan tamaru fi minbar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa'ansu mutane sun zo suna jayayya akan bumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun zo suna gargama shin ya bumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake na ana iya daukan shi jayayya ko kuma ana caccekuci akan mas'ala ta addini, wane ya ce kaza wane ya ce kaza akan ya bumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, su masu gargama wannan mutanen mutawan tabi'ai ne, su ba su ga manzon Allah ba ko ba su ga ya bumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yake ba, kasancewa shi kuma sahal Allah ba shi dogon kwanaki he tarar da yara wanda suka yi zamani ɗaya da su wanda suka zo bayan shi kuma suka zo suke karantar da su abinda suka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko kuma abinda suka ji daga manzon Allah ko abinda suka ji daga cikin daga bakin manyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Cacce kuce inda suke cewa min ayyi udin huwa, shi daga wurin wani icce ne aka yi shi, shi munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani irin icce aka kira shi. Fa qala sahal, sai sahal yake ce musu min tarafa'il ghaba, yace ai an sassaka munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iccen goruba ta tashi, iccen goruba ta daji da shi aka sassaka munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, yake cewa wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama alayhi, sai yake ce musu haqiqa na ga manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayin sai akan wannan munbarin, fa kabbara, sai yayi kabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu, mutane ne suka yi kabbara bayan shi, ine ne manzon Allah yake sallah shi zai yi dukkan ya karantar da sabon shi yaya ake yin sallah, yake cewa wa huwa alal minbar, alhalin manzon Allah yana saman minbari yayi kabbara mutane su ma suka yi kabbara ko ba suka yi kabbara a bayan shi, yace summa raka'a, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ruku'i, fa nazala alqahqara, sai sabko daga minbarin da baya baya kenan da ya ruku'i sai baya-baya sabko daga kan munbarin, summa sajada fi asli al-minbar, sannan yayi sujada a bakin munbarin, kenan ba a san munbarin ba yayi sujada ba, a ƙasa yayi sujada sai ne sabko, sannan gindin munbarin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada, yace summa ada, sannan ya koma saman munbarin, hatta faraga min akhir salatihi, sai da ya gama sallar shi, sannan sun ma'aqbala ala nasi, sannan ya juyo ya huskanto mutane, faqala, sai ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna ma sana'tu haza, lalle ni na aikata haka, li ta'tammu bi, diddan ku yi koyi da ni, wali tu'allimu salati, wali ta'lamu salati, kuma ku san yanda nake yin sallah, ku ga yaya nake yi yanda nake yin sallah, kinan manzon Allah ya yi haka ne diddan ya karantar da su yanda yake yin sallah. Kene idan muka dauka zan mu gani lalle sahabban manzon Allah lalle tabi'ai sun kasance ba su da wani aikin yi illa maganganun cece kuce akan mas'aloli na ilimi. Daga cikin abubuwan da zan mu dauka kalkashin wannan hadisin, duk da hadisi ne nan ya kawo mana kalkashin salat, kalkashin babu wanda yake mana bayani akan sallar juma'a, to menene alaƙar wannan hadisin da juma'a, yana mana bayani ne alaƙar wannan hadisin da juma'a, shine bayani akan munbari, lalle ba a yin sallar juma'a ba sai an kawo munbari an ajiye, idan bai yiwa limami ya zo ya ce ya yi sallah, sabida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki munbari shine yake hawa yana ma mutane khutba kuma yana karantar da su, wannan shine alaƙar hadisin da wannan baban. Daga cikin abubuwan da zan mu dauka kalkashin wannan hadisin zan mu gani neman ilimi kalkashin abinda yanda muka ga tabi'ai suke yi a wannan lokacin da iya mutuwarsu da iya ladabinsu a wurin neman su koma wurin wanda ya sani akan ilimi su nemi fatawa a wurin shi ba su labari, tunda tarroshi suka yi suka ce bai gashi nan suna cece kuce yaya munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, kuma ya ba su labari yanda munbarin manzon Allah yake, kenan kalkasha haka zan mu gani lalle ba su zamna haka ba, suna jiran ilimi ya tarrosu ba zuwa suke suna nema kuma suna daukan shi ne da ladabi. Idan muka diba hadisin zan mu gani da kai halaccin daukakan liman lokacin da ake dokakan lima akan mamunshi kenan limami yayi sama akan mamunshi idan da kai bukata kamar lokacin da zai karantar da su sallah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya karantar da su yaya yake yin sallah ko kuma lokacin da ake so a hawo ayi wannan siya hakika ana so limami yayi sama akan mamunshi wannan halaka ne wannan an halatta ma al'umma haka kuma idan muka diba hadisin zan mu gani da kai halaccin motsi a cikin sallah motsin da baya bata maka sallah ba kasancewar manzon Allah ya kasance a saman munbari idan za ya su jira sai yayi baya baya ya sabko kuma ya koma saman munbarin idan ya tashi zan mu gani ai wannan motsi ne manzon Allah yake yi ko wannan motsin baya da bai kawo mai ba tangarda ba a cikin sallar shi ba kuma hakika idan muka diba hadisin zan mu gani da kai wajibtin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkan ayyukan shi daga sunnunin shi kenan ana so idan an ga manzon Allah ya aikata to kurum kai kadda ka bibiya ka aikata kamar yanda muka ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yi daga sun ga manzon Allah yayi to su ma a lokaci daya suke yi kamar hadisin da muka karanta ba manzon Allah ya mala'ika ya zo ya bashi labari a kalkashin takalmin shi da kai najasa manzon Allah ya cire takalmin shi yana cikin sallah dukkan su sabai suka cire takalmin su da yayi kare sallah ya juye yake tambayar su me yasa ya ku cire takalmin ku suka ce ai mun ga aika karanta mun ga ka aikata sai yake ce musu a shi ma ai yana sallah ne mala'ika ya zo ya bashi labari da kalkashin takalmin shi da kai najasa shi san yayi mai da su ne kenan dan muka diba hadisi zan mu gani lalle da kai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan muka diba zan mu gani lalle da kai kyakkyawan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya pedagogin da manzo Allah yayi istimali wurin karantar da sahabban shi ridwanullahi ta'ala alaihim kasancewa ya hawo sama yana karantar da su yanda ya kamata su gani na baya ya kalla na gaba ya kalla yanda yake yin sallah kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai dalili akan halaccin tsida sallah da hadaccin yin ta da sallah mutun yazo ya shiga gaba yayin sallah kurum dindin ya karantar da wasu yanda ake yin sallah kamar yanda da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun tarar da tabi'ai wanda musan baya musu zamanci manzo Allah ba musan baya manzo Allah wa ansu sunnoni wanda musu iso musu ba musu aikata su zaka gani sahabi ya kama wuri ya kama sallah dindin a kalle shi a ga ya ne da yake yi kamar yanda Abu Hurairah ne ina tunani a cikin riwaya Bukhari yake cewa inna ma sana'tu hadha li yarani ahmaqa mithlakum lalle na aikata wannan sallar nayi wannan abin diddan wawaye irin ku su gani yanda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa mun wa muka aikata kuma ku gani ku koya kina idan muka diba hadisin da kai dalili akan walle mutun yana iya tashi kurum ya kama bauta diddan wani wanda bai iya ba ya karance ta ba kamar misalin ta sallah sai yake cewa fi lafzin fa sallahu alaiha sai sallah yana saman wannan munbarin summa kabbara alaiha sannan ya kabbara akan munbarin summa rafa'a wa huwa alaiha ya dago yana saman munbarin summa nazala alqahqari sannan yayi baya baya ya sauko daga kan munbarin kenan ba sabarin da yake tsankanin wannan riwaya da wacce riwaya lokacin da yayi ruku'i ne ya sauko wannan kuma riwaya ta bi wani lafazi na Imam Bukhari da Muslim shi kuma lokacin da yayi tashi daga rukui ne yayi baya baya sauko daga kan munbarin sannan yayi sujada wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba yake cewa alhadisul hadi wa 30 ba'da al-mi'a hadisi na 131 yake cewa ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala man jaa minkum al-jum'ata falyaqtasim wannan hadisi Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin Kitabul Jum'a babu fadlul ghusl yawm al-jum'a babu wanda yake bayani akan fadalan wanka ranar Jum'a idan muka diba juz'i na biyu shahi na biyu hadisi mai lamba ta 877 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da hadisi a cikin Sahihu Muslim din shi a cikin littafin shi ingantacce a cikin Kitabul Jum'a juz'i na 3 shahi na 2 hadisi mai lamba ta 844 hadisi ne wanda aka same shi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace man jaa minkumul jum'ata falyaktasil duk wanda ya zo sallah duk wanda ya huskanci masallacin ranar juma'a to yayi kokari yayi wanka yana nihin duk wanda zai taho sallar juma'a to yayi kokari yayi wanka duk da kasancewar wannan mas'ala ce wadda take da sabani wa'ansu malamai suna ganin lalle wankan nan wajibi ne wa'ansu kuma suna gani a'a wankan nan mustahabi ne zan yi bayani akan haka mu wani magana wadda take mafi rinjaye a karkashin bangaren malamai kenan nan bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi duk wanda zai zo juma'a to yayi kokari yayi wanka malamai sabarin da suka yi akan wankan juma'a zahiriya sun tafi akan lalle wankan juma'a wajibi duk wanda zai tafi juma'a to wajibi ne yayi wankan juma'a ya ne ne wankan juma'a yake irin wankan janaba kenan da shi da wancan wanka ne dukkansu na ibada kenan dukkansu ɗaya ne malamai sun yi sabani akan wajibi ne ko ba wajibi bane ba Dawudu Zahiri ya tafi akan lalle wankan juma'a wajibi ne ya kawo hujja da hadisin da ya samu hadisin da Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa ghuslu yawmul jum'ati wajibun ala kulli muhtalibin yake cewa wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan wani mutum wanda yake balagagge duk wanda yake yin mulki to wajibi ne akan shi wankan juma'a hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi wannan kenan wadata Dawudu az-Zahiri haka su ma jumhurin malamai sun tayi akan a'a ba wajibi bane ba sai dai wankan juma'a mustahabbi ne sun kawo hujja da hadisi wanda yake ingantacce wanda yake hadisi ne mai kyau hadisin Samara daga Annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man tawadda'a yawmal juma'a fabiha wa ni'matu duk wanda yayi wanka ranar juma'a to hakika ya wadata yayi kyau abinda yayi yayi kyau kuma daga tasalafal ghuslu afdal afwan nace man tawadda a yawmal juma'a duk wanda yayi arwalla ranar juma'a fa biha wa ni'matu wannan yayi ya wadata yake cewa wa man tasalafal ghuslu afdal duk wanda yayi wanka to wankan yayi kenan nan kalkashin shi malamai ne suka dauka dukkan malaman nan malaman kutubu ma ashabu sunan da dukkan sun rawaito wannan hadisin yake cewa lalle hadisi ne wanda yake ingantacce a kalkashin shi suka kawo hujja suka ce a wankan juma'a baya kasance wajibi ba sai dai ya kasance mustahabbi duk da kasancewar su waɗanda suka tai akan wajibi ne suna bayani su waɗanda suka tai akan mustahabbi ne sun maida ma Dawudu Zahiri akan wancan hadisin wanda ya kawo hujja da shi akan lalle wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wani mai mulki dukkan wanda yake balagagge suka dai suke cewa ai wannan a harkan addini ne harkan lokaci sahabbai su yi sati su ƙara satin ba ba su yi wanka ba to kasancewar irin wannan abubuwa aka ce to ai aka wajabta musu duk yanda ake ciki su dai su yi kokari su nemi ba su yi wanka ranar juma'a amma dai lokacin da aka samu yalwa a lokacin nan kuma manzo Allah sai ya saukar da wancan hukuncin sai aka miro shi hukunci ne wanda yake na mustahabbi lokacin sahabbai lokacin harko al'amari ana cikin tsanani ana cikin wuya lokacin kyal zaka samu mutum wanda yana da kaya sama da guda ɗaya kalla zaka same su kaya ne guda ɗaya to dalilin haka aka wajabta musu to duk ranar juma'a idan ta zo kamun ka zo masallaci kai kokari ka tsaftace kanka kai kokari kai wanka kayan ka ma a sarkake suka zo masallaci amma dai lokacin da aka samu yalwa sai wancan hukuncin sai ya dauke daga kasancewar shi na wajibi sai koma mustahabbi malamai sun yi ta tsokaci a kan wannan mas'ala amma dai faɗa mafi rinjaye shi ne wankan juma'a mustahabbi ne ba wajibi ba ne ba kasancewar wancan hukuncin na wajibci an ɗauke shi an maye shi an baddala shi da hukunci wanda yake na mustahabbi daga cikin abubuwan da zan mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisin idan muka ɗauki zahirin shi zan mu gani yana bayyana mana lalle wankan juma'a wajibi ne ga kowa da kowa tunda cewa ya falliya ka tasir lalle idan mutun zai zo juma hakika wajibi ne yayi wanka zahirin hadisin sai dai kuma malamai an yi bayani lalle sun daga kasancewar shi wajibi ya tashi ya kuma mustahabbi kuma idan muka diba zan magani lalle abin da yayi shi shine mutun yayi wanka kafin ya tafi masallaci kalkashin masallar da muka karanta abin da yayi mutun yayi kokari yayi wanka kafin ya tafi sallar juma'a kuma idan muka diba daga cikin hikimar da ta sanya ubangiji ya sanya mana ayi wanka ya shar'anta mana idan zan tafi masallaci mu yi wanka shi shine kasancewar wurin ibada ne kuma wurin ibada ana so mutun ya huto a cikin kawa kamar yanda yake cewa sai arab ya ayyuhal ladzina ya bani adama khususi natakum inda kulli masjid ya ku ya adam ku dauki kawa lokacin da zaku tahi masallaci lokacin da zaku zo gaban ubangiji ku to biyu kokari ku sa toha mai kyau ku gyara kanku ku tsaftace bakunan ku ku je ku daidaita cikin ku kuma idan muka diba zan mu gani lalle da kai mashru'iyyar wanka ga wanda yake so yazo sallah amma dai kuma bayan haka hakika yanda dai muka karanta mas'alar ta baya wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba yake cewa al hadisi sani wa salasun ba'da al mi'a hadisi na 132 yake cewa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala ja'a rajulun wan nabiy yakhutubu an-nas فقال يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين وانا حديث إمام البخاري يوتر بشيئة كتاب الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين babu wanda yake bayani lalle limami idan yana khutba yaga wani ya shigo masallaci ya zauna to limami yana da intin yace mai wale tashi kai saraka a guda biyu kai tahiyatu almasjid idan muka diba juz'i na biyu shahi na 12 hadisi mai lamba ta 930 zan mu samu hadisin haka shi ba imamu muslim ya wutar da shi a cikin kitabul juma'a babu tahiyati wal imamu yahdhu babu wanda yake bayani na gaisuwar masallaci raka'a guda biyu da mutum idan ya shigo masallaci zai yi su a lokacin da limami yake yin khutba sabanin mafi yawa abinda muka dauka idan mun tarar da limami kurmihin mu shigo masallaci mu zauna mu yi kokarin mu saurari abinda yake faɗa shi kuma yana daga cikin sunna idan ka shigo ka yi raka'an nan guda biyu zan mu karanta riwayar bugani mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akan haka wannan hadisi imam muslim ya hutar da shi a cikin juz'i na 3 shahi na 14 hadisi mai lamba ta 785 yake cewa hadisi da aka samu shi daga Jabir da Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ja'a rajulun wan nabiyyu yakhutubu an-nas yawm al-jum'ah wani mutun ya shigo masallaci a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana khutba ranar juma'a a cikin masallaci wannan mutumin da kai riwayoyi wanda suka bayyana mana sunan shi shine Sulayka al-Ghatafani sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shigo masallaci yayi zamana da ya shigo masallaci faqala sai manzo Allah ya ce mai asallaita ya fulan ya kai Sulayka kai sallah qala la sai Sulayka ya ce a ban yi ba qala sai manzo Allah ya ce mai kum farka ka tashi kai raka'a guda biyu farka raka'ataini ka tashi kai raka'a guda biyu su sune wanda muke ce ma tahiyatu almasjid wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa salli raka'ataini ka tashi kai sallah raka'a guda biyu malumai sun yi sabani kan wannan mas'ala kasancewar idan lokacin da limami yana salla yana khutba mutum ya shigo masallaci shin zai yi salla tahiyatul masjid ko kuma zama zai yi yayi shiru ya saurari limami akan abinda yayi saurari abinda limami yake faɗa wannan mas'ala ce wanda malumai suka yi sabani akan ta idan muka diba Imam Shafi'i da Ahmad da wa'ansu daga cikin malaman hadisi sun ce akan shar'antin yin salla lokacin da mutum ya shigo masallaci suka kawo hujja da wannan hadisin da muka karanta idan ɗayan ku ya shigo masallaci
limami yana khutba to yi kokari yayin raka'a guda biyu sune tahiyatu al-masjid idan muka diba kuma zan magani Malik da Abu Hanifa sun tahi akan lalle idan mutum idan ya shigo masallaci to ya zamuna ya saurari abinda limami yake faɗa saboda ubangiji yake cewa iza qura'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta al-qur'ani to ku yi shiru ku saurara ko ubangiji ku koya shi kanku shi kuma khutban da yake yana istilali da ayoyin ubangiji kuma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka ƙara da hujja da hadisin da hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi yake cewa iza qulta li sahibika idan kuka shigo kuka zauna a masallaci limami yana sallah limami yana khutba ka hadi ma dan uwanka ishuru ko an yi wani abu ka ce wa dan uwanka wanda yake kusa da kai wani ishuru hakika kai lagau kai lagau shi kuma lagau shi shine kai wuri a cikin sallarka ka sanar da ladan sallarka ta juma'a ladan juma'a ladan ba ladan sallah ba akwai ladan juma'a da akwai ladan sallah ladan juma'a shi shine lokacin da ka shigo masallaci ka zamna wannan ladan da za a tantara maka hakika ka sanar da su wannan da shine Imam Malik da Abu Hanifa suka kawo hujja da waccan aya wa iza qura'a al-qur'ana da wannan hadisin na idan kace ma dan uwanka yayin shiru lokacin da limami yana khutba hakika kai lagau kenan in ko muke iya me da musu Imam Malik da Abu Hanifa akan wannan ayoyin ayan nan da suka karanta da hadisin nan da suka karanta ayoyi ne wa abubuwa ne wanda suke kebantace kebantatu da wa'ansu abubuwa musali ya shigowa ba kalkashin mas'alar tahiyatul masjid ba wannan sallah ce wancan magana ce wancan kuma karatun alqur'ani ita kuma khutbar ta kan ji ai ba dukkan ta bace ba karatun alqur'ani ba kuma shi kuma tahiyatul masjid abin da wanda yake kebantacce haka shi ma lagau ai sallar da kake yi ba magana bace ba kake yi ba wani bane ba mudajati ne kake da kai da ubangijinka kenan abinda yake idan mutum idan ya shigo faɗa wanda take ta jamhurin malamai wanda dukkan malamai mafi yawan suka ta yi a kanta da Imam Shafi'i da Ahmad da malaman hadisi lalle idan mutum ya shigo sallah masallaci ranar sallar juma'a limami yana hudba to ya tsaya ya yi raka shi guda biyu tahiyatul masjid kafin ya zama da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ga Sulay ya aikata kafin ya zama da kenan idan muka diba hadisin zan mu gani hadisi ne wanda yake mana bayani akan mashru'iyyar lalle khutbar juma'a idan an zo khutbar juma'a lalle ana yinta kuma wannan shi shine wanda abu ne wanda yake nunawa musulmai sun kebantu da wayansu addinai kuma lalle khutbar juma'a wajibi ne tunda ba a taɓa samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yayi sallar juma'a bai yi ba khutba ba kuma idan muka diba zan mu gani lalle da kai mustahabbancin raka'a raka'o'i guda biyu na tahiyatul masjid kuma da tabbatar da su akan haka saboda manzo Allah ya tabbatar da yin su akan haka kasancewar yin su ba wajibi bane ba amma ne a yi su sunna ce wanda take tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kalkashin haka zan magani lalle zama idan mutum ya shigo masallaci ya riga ya zamuna baya sare yadda tahiyatul masjid sabanin mafi yawa daga cikin fahimtar mu idan muka riga muka shigo muka mance muka zamuna kurum sai mu ce to tunda muka riga mun zamuna shikenan lokacin tahiyatul masjid ya wuce a lokacin tahiyatul masjid dan zama mutum ya dan zamuna a cikin masallaci baya sare yadda ita saboda Sulay ka hede ya zamuna sannan manzo Allah ya tada shi ya sanya shi ya aikata yayi tahiyatu al masjid kuma idan muka diba zan magani da kai halaccin magana lokacin da ake yin khutba kasancewar wannan hadisin da muka karanta wanda idan limami idan dauyan ya ce ma dan uwan shi yayin shiru hakika yayi lagau a cikin sallar shi wannan idan muka diba shi kuma wannan hadisin ya zo mana da halaccin yin magana tsankanin shi limami da ɗaya daga cikin mamun shi idan ya kasance tsankanin limami da mamu ne wannan halaka ne ayi wannan ayi magana kamar misalin limami yana magana limami ya ga wani abu wanda bai kamata ba a aikata shi ba yana iya yin magana lokacin da yake yin khutba haka shi ma idan ya kasance mamu yana magana ne ga limami to hakika shi ma bai sanar yadda bai yi lagau ba bai sanar yadda ladan shi ba na zaman juma'a
kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kyalewa akan kuskure idan ya ga mutun ya aikata ba daidai ba to yana kokari ya tunatar da shi duk dan ya dawo ya aikata abinda ake abinda ya kamata kuma zan mu gani lalle ita rakata tahiyatul masjid ba ƙara da sama da rak'a guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurta da yemi ya ce me ya rak'a guda biyu kadai bai ce ba ya ƙara ba ko ya yi biyu biyu su ba tahiyatul masjid rak'a ce guda biyu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurta su laiki ya aikata wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba yake cewa al-hadithu salis wa salasun ba'da al-mi'a hadisi na 133 yace ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yakhutubu khutbatayn wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bi julusi wannan hadisin imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul juma'a cikin littafin shi a cikin kitabul juma'a babu al-qa'dati bainal khutbatayn yawm al-juma'a babi na zama da ake yi tsakanin khutbobi guda biyu wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka diba juz'i na biyu shahi na 11 hadisi na 928 zan mu samu hadisin haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin kitabul juma'a cikin littafin shi babu zikru khutbataini qabla as-salati wa ma fihi ma mina al-julus babu wanda yake bayani akan ambato da ake yi tsakanin khutbobi guda biyu kuma da abin da yake ciki da abin da zaman da ake yi tsakanin khutbobi guda biyu idan muka diba juz'i na uku shahi na 9 hadisi bi lamba ta 861 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yakhutubu khutbatayn yana khutba guda biyu wa huwa qa'imun kuma yana tsaye kenan khutbar ta farko da ta biyu dukkan su a tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin su yake cewa yafsilu bainahuma bi julusin yana rabawa tsakanin khutba ta farko da khutba ta biyu da dan zama julusin da zama da yake kenan idan muka diba zan mu gani wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin khutba guda biyu ya raba tsakanin su da dan zama kenan abubuwan da muke iya dauka karkashin wannan hadisin lalle da kai wajibcin khutbobi guda biyu ranar juma'a lokacin sallah yace kuma lalle karkashin haka zan mu gani lalle sharadi ne ga ingancin wannan sallar tamu ta juma'a a samu wannan khutbobi guda biyu sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba samun shi ba yayi sallar juma'a bai tabbili ba khutba ba kowace sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana yin khutba sai dai malamai sun yi bayani akan koda khutba dai aka samu ba a samu tabiyin ba hakika juma'a ta ingantu amma dai kenta a samu juma'a a samu wannan khutba guda biyu amma dai idan an samu ɗaya ita ma bayya hanawa lalle khutba ta tabbatu kasar a karkashin haka dubban yawan malamai sun ta yi sun halatta haka su ruba ko da dai aka samu to hakika juma'a ta yi amma dai abinda aka yi so a samu khutba guda kuma idan muka diba zan mu gani da kai mustahabbancin tsayuwa lokacin da limami yake yin khutba kidan ba so limami idan ya zo zai ma mutane khutba ya zamana ya ma mutane khutba a zamane wannan baya daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ita ce mutum yayi tsaye a khutba ta farko yayi tsaye a khutba ta biyu haka kuma wannan shine mazhabin da duk da kasancewar mazhabin Imam Shafi'i sun ta yi akan yana yiwuwa mutum yayi khutba a zamane amma dai idan ya ji yana iyawa yayi tsaye yana iyawa a tsaye wannan babban magana ce wanda take shafi masu yawa jamhurin malamai sun ta yi akan majabatinta shine mutum yayi a tsaye sai dai inda uzuri ko wani jiri ya kama shi baya iya yin tsayuwa kuma ya zo zai yi khutba wannan hakika ana iya barin shi yayi ta a zamane kuma idan muka diba zan mu gani da kai mustahabbancin zama tsakanin khutba ta farko da khutba ta biyu kuma shi shine abun zaman wannan shi shine wanda yake rabewa tsakanin waccan khutbar da khutba ta farko da khutba ta biyu da kasancewar idan muka niba zamu gani idan an yi wannan zaman zamu ga mafi yawan mutane suna nema wani zaka gani shi ya daga kanshi sama ya daga ya tsashi wani zaka gani ya daga hannayen shi yana adda dukkan su wannan bid'a ce wannan baya daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karantarwar manzon Allah shi shine wannan dan zaman da ake yi shiru ake yi a saurari limami kuma ya tashi kenan babu wani abu wanda ya ingantu wanda ya tabbata daga manzon Allah ko kuma khalifofin shi ko kuma sahabbai shi wanda suke karantawa tsankan waccan kankanin khutba ta farko da khutba ta biyu lokacin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gani wa'an su limammai su ma suke cewa ku karanta kaza udullaha wadullaha yazidukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum sai ya zamana shi yake cewa ku yi kaza shi kuma wannan baya daga cikin sunna sunna shi shine lokacin da imami ya zamana tsankanin hudba diddan ya raba ne tsankanin hudba farko da hudba ta biyu kai ma mu abin da ake so kurum kai shiru ka saurari limaminka babu wani abu wanda ya inganta wanda ya tabbatu cikin sunna wanda ake karantawa tsankanin wannan hudbobin kuma kasancewar zaman ma da ake yi malumai sun ta yi akan sunna ce ba wajibi ba sunna ce ba wajibi ba ne ba mutum yana iyawa ya tsayen shi ya yi khutba guda biyu ya yi bangare guda kuma ya kai kara wani bangare sunna ce idan mutum ya yi ya cika sunna ba wajibi ba ne ba Allahu ta'ala a'lam kasancewar da kwai magana wadda Ibn al-Qayyim ya kawo yake cewa ya wani yanayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin khutbar shi yake cewa ya kasance idan manzo Allah idan ya hawo munbari za ya khutba idanuwansa suna yin jajaye kuma yana daga muryar shi kuma hushin shi yana karuwa a wannan lokacin saboda yana karanta ayoyin Ubangiji kuma yana nema a fadaka a dawo a wannan ayoyin kuma ya kasance manzo Allah yana takaita khutbar shi sabada abinda muke yi sai mu tsawaita khutba mu takaita sallah shi ko manzo Allah abinda yake yi yana takaita khutba ya tsawaita sallah shi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya kasance yana yawan ambaton ubangijin shi lokacin khutba kuma yana hada kalmomi lokacin da yake khutbar shi ke hada duk da kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya bashi baiwa yake cewa utitu jawami al-kalim an bani dunkulan kalmomi zan yi magana daya amma dai in aka ce a fassara da sai abu ga littafai da kita to haka manzo Allah yake dunkule kalmomin shi kuma haka ake so ga limami ga mai khutba ya ringa dunkule kalmomin shi yayi su a dunkule yanda baya tsawaita ma mutane ba a cikin khutba ba kuma a cikin hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa yana karantar da sahabban shi ka'idodi na musulunci abu kaza kaza ya kamata a yi abinda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hudba akan abinda ake rayuwa da shi a wannan lokacin ba wai tunani ba yake ba a ce a kurin hudba daya wanda aka rubuta tun dan fodiyo ita ce za a yi ta yi har wannan lokacin ba mu buƙatar wannan lokacin dan fodiyo ya huce abinda hukumce da ya kamata a yi aiki da su a lokacin dan fodiyo sun riga sun shuɗe wa'azi sabbin hukumce ne bangaren shari'a bangaren misali a ce siyasar dan fodiyo da irin siyasar mu ba ɗaya bace ba siyasar lokacin sahabban manzon Allah da siyasar dan bodiyo ba ɗaya bace ba abubuwa wanda mutane suke bukata a fadakar da su a cikin lokacin a wannan satin ko abubuwan da yake wakaluwa a janyo hankalin mutane akan su saitu kan kaza bai kamata ba abin da ya wakana a cikin gari kaza bai kamata ba ya kasance kaza ba wannan shine dalilin da ya sanya ake yi a fadakartar da mutane a karantar da su addinin su abinda aka gani sun yi rauni a tunatar da su da shi amma dai ba a dauko ba khutba ba a ce ba a khutba waccan wanda aka yi ta shekara da shekaru wanda mu ban mu bukatar ta a ce ita za a yi ta karantawa kowane sati har wanda ake karantawa bai san ba menene alifun bawun ba amma dai ya halatta ta zai ringa karanta ta wannan yana daga cikin rauni kamata yayi a ce an samu limami wanda zai iya bayyanawa ya bayyana mutane ya fadakar da mutane akan halin da suke a cikin wannan satin kaza bai kamata ba abinda aka yi a wannan satin bai kamata ba ko kuma abinda yake tunkaran mu sati na gaba kamata yayi mu wajance shi bangaren shari'a a kaza wannan shi shine limami wanda ya dace a bashi khutbar juma'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma ya kasance manzon Allah idan yana khutba yana nuni da yatsa shi as-sababa wannan
wannan manuniya sosai manzo Allah yake nuni haka kuma idan zai ambaci ubangiji haka idan zai yi addu'a yana nuni da wannan ya zatta shi kuma yana cewa idan ya hawo munbarin shi yana cewa sahabban shi su matso bai so a yi nesa da shi kuma yana so kuma idan ya fara magana kowa ya shuge shurari abinda yake fada am daga cikin sahabbai wa'an suke wada suke cewa tsuntsu zai sabka akan dan uwan mu wallahi bai san ba da tsuntsu ya sabka ba saboda mun ba da hankulan mu akan mutumi ne ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fadan mana kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya gama hudubar shi yana umurtar Bilal yayi kiran ziyata da iqama kuma a shiga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamin ya fara hudubar shi yana umurtar Bilal yayi kiran sallah sannan ya shiga hudubar sannan a tada iqama idan ya gama ya ja sallah wanda tahi tsawon hudubar mu yayi da tahi tsawon hudubar shi ya ja sallah wanda tahi tsawon hudubar shi kiran tsayuwar shi ta hudu ba sallar shi ta yi tsawo akan tsayuwar shi ta hudu ba wannan ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a so a zo hudu ba a cika mutane da zance kaza da kaza da kaza ana so a saita mutane akan abin da ake so a isar musu da sakon manzo Allah sallallahu sakon ubangijinsa sakon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsawaita sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karanta surori masu tsawo a cikin sallar shi ta ranar juma'a kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya daga nan kenan zan mu tashi karkashin hadisi na 134 in Allah ke mu sati na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayen mu da kakannin mu Allah sanya zaman nan da muka yi ya kasance mana sanadiyya ne na zama har a gidan a karkashin inuwa da arshi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.